الله يا الله مهوكا الله نكيني نروكا باروكيكا تهتهويبا كوجمها تنبياني كيدا كوجمها تنبياني كيدا منيني دنيا منيني دادين دنيا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a ƙasar Ghana suna nuna hazaƙa sosai a fannin sana'a da neman abin kai, sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana kuɗinsu a shekara da ta gabata. Wakiliyarmu Hawwau Abdulkarim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin ƙasar za ta iya ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Sai matan da suka haɗa da 'yan kasuwa Hannatu Mahmud da Samayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa
yanzu mata suna son makeup, dinki, fashion dinki kenan, fashion. Aha, isa inda aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines kwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai eso ka samu kai ma, you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu, in kai ka pass out, kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani
ayyuka dai kamar makeup
haka, ga dinki
ga sunan dai
maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne, in brushes and makeup ne, amma sai kin kiso ne, you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo, in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani. So wannan kadan kadan na ya help a lot, ya bari a bari irin yawon banza ana bin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan.
So kana to su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta bai wuce $10 $20 $50 ya da ai gwamnati ke taimaka musu.
Ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema, ya iya ya ba su in form of loan da ba interest, an interest free loan, bai ba interest free loan which means ba interest.
Kan ba wani riba
kudin nan dai da a baka kai aiki da shi, wani kuma an ya bashi so in a form of kayan da suke sayarwa. Misali suna sayar kayan shinkafa, mai, kayan konko, an ya ba su wannan kaya shi a ba su yanda da su suna biyan shi in kada in daily ne, in weekly ne, saboda a karfafa jallin ya zauna. Aha, kuma ya kamata a waye mamata kansu because kana zama abin da kake tunani, in mai shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba, aka bar mata su san kaman they are capable of everything, sun iya su yi komai da suke son su yi, in suka tashi suka tsaya sun iya su yi, shine a inganta musu ilimin su. Aha, school ya zama balle Ghana, it's about reading me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin school, saboda ko dinki yo na iya yin dinki button because of one course in the Navy a JHS. Yeah, isa in ka develop inda na develop interest ayo dinki nake yi isa
a fair technical school
sun na adult school
sun na duka introduce
wani don kaman JHS ma suna wani abu kaman
vocational studies
haka da home economics,
home econs
da BDT nan kaman for maza ne kai carpenter da shi
da ba ma wayan suna yi. But I think in my KGSS, mu ce kin general arts ko science, akwai wani vocation ciki, a ce akwai wani abu dai da dole ne
so that we continue from JHS
just to SS ka yayi kaman shede da kai home econs ka
wai yanzu kai wannan particular aspect, no, it should cut across
isa ko kin yi science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure, manicure, ko a ce ki koyi wani abu beauty, wani anything about beauty.
Aikin offices ko ina
ya choke
without protocol baka samu aiki. Is a lazy gana school kaya an gwada maka yanda ake meat pie, cake kaya irin wannan pastries din nan, kuma ka yin ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba,
ka
ga ka kafa table kai
meat pie da sayarwa ma
abinci ne an sai a daily bread.
Mutane na wuce wa.
Kan hazi da shi ya. Kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati.
Ya a bar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kamar dole sai ka je aiki office. Dole a bar mutane su san kamar abinda ka koyi duka office din ka ne. Wudi abinda kake yi duka shi ya kamata kai and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce pressure.
Su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
don yawa taxes
na kace mu we are dying
duba just yaushe ranar Monday na je su kai airport duty duty as at 2020 na je clear kai airport customs 150 cedis 450 500 cedis baka biya baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something yayi too much
we can guy yes
yayi too much
port mu we can guy kai
riba
wani riba na is not up to 80 cedis girl you can
guy you see don't maybe ka samu riba ga mu doke shi 150
ko 200 riba kai kenan fa
amma kudin duty na da ka biya yafi kudin rigan ma
It's
yana bar business kuma yana very difficult. Ba
so misali mun yi shi kaman kan dollars. Kin sai rigan nan misali $50 ko.
Ko da kai ma $50. Kaman da $10 ka sai. Amma da ka biya shipping da clearance. Ya kai $30. Which is very bad. Very bad.
Isa ka sai da kai an ki sani ba ma duka ne kina kawowa dai kare ba. Isa kudin ki ya choke. Sannan in ba ki take care ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai isa ka zo kaga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba. Balle ma mu zo mu yi batun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing us.
Ba mu cin dollars Ghana.
Amma
ka jira ka cire kaya. An ce maka dollar ya hau. Aba ina gaskiya nan ga. Kosam ya ce maka dollar ya hau. Kuma garin ga ba dollar muke ci ba. She me she ce kamar tun da dai ka aiko kayan nan from can ai da dollars take. She mu ce mobile money muke yi ko bank transfer. Bank transfer nan kuma cedis muke aikawa. Don cedis muke cin garin ga ba dollars. Sai ya kamata su duba su yi wani abu. Airport suna kashe mu. It's too much.
It's like kind of.
Ko shawara ta ku ba wa gwamnati da matan ma duka da
ke sana. Gwamnati tax in ya rage tax like aiki mu ya yi eh mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it is tempting akwai abin da kake son kai abin da kake fi amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun kai ta aiki da ba
wani nan maybe yana sadda rigan gariban shi mulke shi 50 cedis cire bai gan abu ba ko abin ya fi 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba profit nan ko ya doki ya sai meanwhile baka kai wurin ba isa muna sometimes muna yin certain things above our standards she da me mu
to wani shawara za ku ba wa mata
matan mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misuse din ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kaiya ka je kai da kanka je ka neme wurin dinki ka koyi dinki kiso ba wani kudi suke karba ba amma inda ka sai lalle aikin office kaga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai the same thing but you've not met your target yet neme hanya Accra makwalla kin samu the same thing even if it is a replica yana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali nan kuma za mu sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a kasar Kamaru muna godiya ta musamman ga wakilin mu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe